This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Juma'a 6 ga watan Disamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Nan ba da jimawa ba, Majalisar Dokokin Amurka za ta tantance ministocin da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada a matsayin waɗanda za su yi aiki tare a gwamnatinsa. Isra'ila ta ƙaryata wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adam ta Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza. Babban jami'in diplomasiyyar Rasha da na Amurka sun yi musayar kalamai a wani taron ƙasa da ƙasa kan yakin Moscow da Ukraine.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji yadda kungiyoyin farar hula da na 'yan kasuwa da ma 'yan arewacin Najeriya da ke zama ƙasar Ghana suke bayyana ra'ayoyinsu game da babban zaben ƙasar da ke tafa gobe Asabar, tare da fatan ganin an yi zaben lami lafiya.
Ata muke da ba da shawara ga wannan zabe da za yi na wannan shekara. Mutane ya kamata mu kiyaye kawunanmu, mu san cewa ba abin da ke haifar da zaman lafiya sai kiyaye fitina, bisan tadda kanka da abin da bai kamata ba.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Haka zalika, su ma 'yan ƙasar Ghana da ke zama Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu game da zaben. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu kawo muku shirin manuniya wanda shi ma ya tattauna akan batun zaben na ƙasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Nan gaba kadan, Majalisar Dokokin Amurka za ta tantance ministocin da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya nada a matsayin waɗanda za su yi aiki tare a gwamnatinsa, inda da yawa daga cikinsu suke fuskantar tambayoyi game da cancantarsu. A tsarin demokradiyya Amurka, majalisar zartarwa tare da majalisar dattawan za su tantance tare da tabbatar da waɗanda Trump ya nada a manyan mukaman. Senator Marco Rubio na jam'iyyar Republican, wanda Trump ya nada a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ya ce shugaban ya tsara manufofin kasashen waje, aikin mu shine aiwatar da su. Amma kamar Pete Hegseth, wanda Trump ya nada a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar tsaro ta Pentagon, bai taba rike bukamin jagorancin soji ba, kuma yana daya daga cikin waɗanda ake cece-kuce akan manufofin siyasar su, inda wasu 'yan majalisar dattawan na Amurka na jam'iyyar Republican suka ce da wuya a tabbatar da shi. Pete Hegseth ya ce,
"We're putting the war fighters first. That's what Donald Trump asked me to do."
Sojojinmu su ne akan gaba, abinda Donald Trump ya ce in yi kenan. Aikinmu shi ne dawo da martabar aikin tsaronmu ta Pentagon. A ziyarar da ya kai jihar Sokoto a Najeriya, jakadan Amurka Mr. Richard M. Mills Studio ya ce Amurka za ta ayyana shirinta akan inganta tallafin da take bayarwa a Najeriya da zimmar ƙara kyautata rayuwar 'yan ƙasar. Mr. Richard ya ce akan haka ne ma yake tattauna da mahukunta da jama'a a sassa daban-daban domin jin yadda za a ƙara inganta tallafin.
And that's why it was important for me to come to the north and to come to Sokoto state. What the U.S. government has been doing.
Abinda kasar Amurka ke aiwatarwa a Najeriya, jama'a jihar Sokoto ya ji shawarwarin su ta yadda suke ganin za a ƙara inganta ayyukan a yankunan su. Gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto ya tabbatar da cewa lallai jama'a sun amfana gaya daga ayyukan da kasar Amurka ta gudanar, kuma tana kan gudanarwa a jihar Sokoto.
Such as
You set programs which has been providing support to areas relating matters.
Yace ayyukan sun hada da taimakawa da kyautata rayukan jama'a, haujin kiwon lafiya, tallafawa jama'a wajen sauƙaƙa halin kwanciyar rayuwa, rage fatara da horar da jama'a akan kyakkyawan tsarin demokradiyya da dai sauransu. Na tuntubi shugaban haɗakar ƙungiyoyin fafatuka waɗanda ke biye da kuma aiwatar da wasu daga ayyukan haɗaka da ƙasar Amurka ke gudanarwa, Bello Shehu Gadabawa.
So tasirin wa'annan ayyukan nasu magana gaskiya shine da ba mu samu watakila abubuwan da muke samu wurin kakkalla, musamman a irin gehen lahiya da gehen ilimi, suna taimakawa sosai sosai da abin da ya shafi sikile in ka ciro wannan shiraron da suke tallafa ma. To da wahala a ce gwamnatocinmu yadda suke sun samu cin nasarori kamar yadda suke cin nasarori akan, ko kuma sun yi abin da Bature ya kace funding din harkar lahiya sosai.
To madalla a gaida Muhammad Nasir daga Sokoto, kuna sauraron labaran ne daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ɗan anjima kaɗan Zara za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. Yayin da masu kada ƙuri'a ke shirin zuwa rumfunan zaɓe don zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a ƙasar Ghana, ƙungiyoyin farar hula da na 'yan kasuwa sun bayyana fatan ganin an gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali da lumana. Su ma 'yan arewacin Najeriya da ke zama Ghana ba a barsa a baya ba, inda suka yi kira ga al'ummar Ghana da su bi dokar zaɓe kuma a gudanar da zaɓen lafiya ba tare da tashin hankali ba. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Alhaji Ali Muhammad Shamaki, ambasadan kungiyar al'ummar Arewa mazauna Ghana, ya bada takaitaccen bayani kan asalin kungiyar.
Asalin Arewa Community a Ghana kungiya ne da akalla ya kai shekara wurin 63 zuwa 64 yau, saboda an fara samun haɗin kan Arewa Community ne zamanin da Saddauna ya kawo ziyara a ƙasar Ghana, wanda ya zo ya samu 'yan wayenmu 'yan arewacin Najeriya da Hausawa suna nan suna kasuwanci suna shiga da fita, inda ya fara haɗa kansu kenan, ya nuna musu cewa haɗuwansu wuri ɗaya shine mafi muhimmanci fiye ga rarrabuwansu, saboda in sun haɗa kai shine zai sa gwamnati ya san da su, in akwai abin taimakawa gwamnati zai yi musu.
Wasu shugabannin kungiyar sun yi fata a gudanar da zaben Ghana lami lafiya, sannan kuma suka yi kira ga jama'a da su kiyaye daga duk abin da zai kawo fitina.
A matsayina Alhaji Ali Muhammad Shamaki, ni ne ambassador na Arewa Community Ghana.
Fata muke da ba da shawara ga wannan zabe da za yi na wannan shekara. Mutane ya kamata mu kiyaye kawunanmu, mu san cewa ba abin da ke haifar da zaman lafiya ce kiyaye fitina. Nisantar da kanka da abin da bai kamata ba, kada ka kai kanka inda ba a neme ka ba, kuma kada ka yadda wani ya saka abin da ba abin yin ka ba ne.
Ni ne mai suna Malam Musa Mihula, Fardaunan Hausawan Nema Accra Ghana, ina kuma chief organizer Arewa Community, ɗan asalin arewacin Najeriya mazauna Ghana. Muna kira a gari mu duka baki daya akan wannan zabe da za a yi a Ghana. To muna fatan Allah ya sa a yi shi lafiya, a kare shi lafiya. Ghana, Ghana, Ghana ita aka sa a gaba, duk duniya yanzu maganan Ghana ce akan gaba. Saboda haka don Allah mai fatan alhaji matasa, maza da mata, ai lafiya a kare lafiya. Yan siyasa, ai lafiya a kare lafiya. Ya zama kasar kasa gaba, ba burin kanka kasa gaba ba. Allah ya tabbatar mana da alkhairi.
Har wa yau ga ƙarin wasu 'yan kungiyar da suka yi fatan alheri tare da addu'a da ayi zabe cikin lumana.
Sunana Alhaji Mustapha Bayes, Chairman Arewa Community Ghana. Dangane da zaben da za a yi Ghana, muna fatar Allah ya sa a yi lafiya, a kare lafiya da mu da jama'ar mu baki daya. Muna yi wa mutanen Ghana fatan Allah ya sa a yi zabe lafiya, a kare lafiya.
Muna yi kowa fatan alhaili wannan zaben da za a yi. Allah ya, Allah ya Ubangiji, ya mai son bakwai, ya mai kasan bakwai, ya mai kowa, ya mai komi, ya jajjalali wa ikram, shi zai zaben mu na mafi alhaili. Allah ya zaben mu na wannan fi alhairi. Allah ya Ubangiji, Allah wannan duk yayi niyyar mugun fi Allah, kaka bashi sa'a. Allah kaka bashi sa'a. Allah zaben mu na mafi alhairi, mu zauna lafiya duk duniya baki daya, Afrika baki daya, da nan Ghana.
Sunana Alhaji Mamur Jega, dan Najeriya mai zama a Ghana, a garin Accra. Muna fatar zaben da za a yi a kwanan nan Allah ya muna zabi mafi alheri, kuma Allah ya sa a yi shi lafiya, a kare lafiya. Allah ya zaba mana shugabanni na gari waɗanda za su ciyar da wannan ƙasa gaba ta Ghana.
Za a bude rumfunan zaɓe na masu kada ƙuri'a miliyan 18.7 da suka yi rijista da ƙarfe 7 na safe ranar Asabar mai zuwa 7 ga watan Disamba, kuma za a rufe da ƙarfe 5 na yamma. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Isra'ila ta ƙaryata wani sabon rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza, yayin da ta yi Allah wadai da kungiyar a matsayin kungiya mummuna kuma mai tsatsauran ra'ayi. Kungiyar da ke da headquarter a birnin London ta fitar da wani rahoto a jiya Alhamis, inda ta ce Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan kare dangi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi a shekara 1948, wanda ta bayyana shi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin hallaka gaba ɗaya ɓangare na ƙasa ko ƙabila ko addini. Rahoton mai shafuka kusan 300 ya kunshi watanni 9 tun bayan harin da kungiyar Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 1,200 tare da yin garkuwa da kusan 250. Rahoton ya ce hare-haren jiragen Isra'ila 15 da aka kai daga watan Oktoban shekarar 2023 zuwa watan Afrilun shekarar 2024 sun kashe fararen hula 334, ciki har da yara 141. Amma Amnesty ta ce babu wata shaida da ke nuna cewa an kai harin ne da manufar soji. Amurka babbar mai samar da makamai ga Isra'ila ta ce bata amince da rahoton da Amnesty International ta fitar ba, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana cewa mun fada a baya kuma za mu ci gaba da fada cewa zargin kisan kare dangi ba shi da tushe. Babban jami'in diplomasiyar Rasha Sergei Lavrov da na Amurka Antony Blinken sun yi musayar kalamai a jiya Alhamis a wani taron tsaron ƙasa da ƙasa a kan yaƙin Moscow da Ukraine. Ministan harkokin wajen Rasha Lavrov ya zargi ƙasashen yamma da farfaɗo da yaƙin ta hanyar samar da makamai ga sojojin Kyiv. Lavrov a ziyararsa ta farko wata ƙasa ta tarayyar Turai tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022 ya kuma zargi Washington da yin atisayen soji a yankin Asia da tekun Pacific, wanda ya ce hakan ƙoƙarin tada zaune tsaye ne a ɗaukacin nahiyar. Blinken ya zargi Rasha da ƙara ta'azzara rikicin bayan da ta tura sojojin Koriya ta Arewa kusan 10,000 da yin yaƙi tare da sojojinta da yin amfani da makamai masu linzami masu cin dogon zango wajen kai hari a kan Ukraine. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Har yanzu dai muna nan akan batun babban zaben kasar Ghana da za a yi gobe Asabar. Wasu 'yan kasar ta Ghana mazauna Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu game da babban zaben da ke tafe, inda galibinsu suka koka game da matsalar tattalin arziki da kasar ke fuskanta. Tuni dai dama masu sa ido daga kasashe daban-daban, ciki har da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da ke jagorantar kungiyar dattawan yammacin Afirka suka isa Ghana. Tsohon shugaban na Najeriya ya yi kiran samun zaman lafiya a lokacin zaben da kuma bayansa. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Kare abinda wasu 'yan asalin kasar ta Ghana da ke zaune a nan Najeriya suka shaida mani game da wannan zabe mai zuwa har ranar Asabar.
Suna da mancanji.
Sunana Halima Tujima. Saboda election Ghana dai yi, insha Allah komai ya yi successful ba mu. Because mu duka muna jin daɗi da mu sake president mu.
Assalamu alaikum. Sunana Malam Muhammadu Kabiru Abdulrahim. Ghana matsalolin tattalin arziki da muke fama, to gaskiya akwai rashin tattalin arziki sosai, amma abin da ya kasance ne ya zagaya duniya gaba daya. Mun sha yin election, muna hoping mu za a yi election din nan lafiya lafiya ba tare da wani matsala ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne ɗan Ghana da ke kan Tagora. To tunda ake zabe dai mu dai bamu taba zabe ba, sai dai muna nan gari dai mu shi an yi, sai dai mun kai gida kuma dai to wannan muna zabe, amma dai muna nan dai ba wani tanadi da aka yi muna. Gaskiya na Allah, shawara dai da zamu ba shi shugaban kasan, Allah dai ya ba wani mai rabu sa, wanda zai tausaya kuma Allah ya bashi sa, wanda zai adalci Allah ya bashi sa. Muna musu fata na alheri, ubangijin Allah ya sa ya binda muke so kare karen kudin man nan yayi yawa, sadan kayan abinci ya yi yawa, sannan kudin mu bai da falon bai zuwa ko ina, shike kara bari ka doki kudi mai yawa ka je ka saya abu guda. Duk da dai mun san dai yanayi aka shiga, amma har yanzu ka duba saifa ya daraja kowanne kudi, saboda ba su mai da hankali kan kudaden mu ba da kayayyakin mu ba. To talaka bai ci abinci, sannan kudin mai ya bar transport ba iya tahiya ko ina, zumunci ya lalace. Sai sa muna roƙon su Allah ya ba su sa su yi muna wannan adalci. Sannan akwai garin da ake fada Bako, muna roƙon Allah in ya dora su su dauki wannan mataki, don Allah wannan fadan kabila ne ba yau aka fara shi ba, amma muna roƙon Allah cikin wanga lokaci da Allah ya bisabe ga da Allah zai ba su, su yi kokari don Allah su magance muna wannan fada.
Sunana Malam Shafiu Muhammad, masayina ni dan Ghana zaman Najeriya. Ina fatan ubangijin Allah ya sa mu gama zaben ga lafiya. Allah dai ya zaben mu na mafi da alheri, saboda zaben zai karfi sosai. Karfin shi shine shi party Bunduka sun nuna cewa kaman in sun lose ba za su yadda ba, NPP waye lose ba zai yadda ba, NDC waye lose ba zai yadda ba. Shi yasa muna fatan ubangijin Allah ya sa su understand juna, ya so ayi zaben lafiya saboda al'ummar Ghana a zaman lafiya, saboda wallahi malama wana wahala Ghana sosai yanzu ba wasa ba, komai yayi tsada. Ubangijin Allah ya sa mu gama lafiya.
Yanzu haka dai kungiyoyi na kasashen duniya daban-daban ne suka isa kasar ta Ghana domin sa ido a wannan zabe. Daga cikin su akwai tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan, wanda ke shugabantar wata tawaga a karkashin kungiyar West African Elders Forum, wato kungiyar dattawan yammacin Afirka, wanda kuma ya kira ga 'yan takara da magoya bayan su a wannan zabe da za a gudanar a kasar ta Ghana, da su tabbatar sun gudanar da shi cikin kwanciyar hankali, tare kuma da rungumar duk wanda ya yi nasara a wannan zabe da za a gudanar domin samun zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a kasar ta Ghana. Babangida Primary America daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Gaskiya ban ji dadi ba sam da aka ce bamu da yawa cikin zaben da za a yi,
saboda wannan zage-zage da muna ta mata, koda suna so su fito su yi takara ba su so su zo.
Wasu manyan mata masana masu fafutukar farauto ƴancin mata a Ghana kenan ke baje bayanin bayyana barin mata a baya ta kowace gaba, da yake kuma yau take jajibirin zaben gobe sabar a Ghana. Duka manyan ƴan takarar shugaban kasa na jam'iyyu masu ƙarfi sun rattaba hannu akan yarjejeniyar yin zabe lafiya, koda kowa za a zaba.
Bayan alƙawari da zuciya daya don aiki bisa ka'ida, tare da haɗa kai da kowa don ganin an yi zabe cikin kwanciyar hankali.
All the efforts are building peace before, during and after the 2024 elections.
Yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu, mu jajirce zuwa ga zaman lafiya da furta kyawawan kalamai.
Sai dai kuma duk da wannan yarjejeniya, wasu ƴan ganan sun ce a wannan zabe na gobe Asabar fasa na ganin akwai abubuwa da hukumar zaben ta lulluba.
Hukumar zabe kan gaskiya murga mun karaya. Wanda kira sakamako su uku.
Na gan matan ta iya saya ta yi.
Abin da na gani game da zaben ga an yi shi lafiya kuma ba an yi shi lafiya.
Wannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin mu da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. lokaci kuma sannu mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke tabbatar da kowane bangare na siyasa ya tattaba. Shiri na 198 cikin jerin shirin manuniyan da duk Juma'a yakan sauke bayanai gaba-gaba. Kokarin kwakwar kwakulo bayanai gaba-gaban kuma ya sa manuniyar komawa Ghana don ganin wanda al'umma za su zaba. Sai dai kuma tun kafin zaben gobe asabar din yar jaridar da ke gabatar da shirin mata a Ghana Malama Umul Khair Jafar ta ce akwai damuwa yadda aka gaza baiwa mata mukaman da su ma za su dan taba.
Gaskiya ban ji dadi ba sam musamman game da wannan shekara da aka ce bamu da yawa cikin zaben da za a yi ban ji dadi ba kwarai batu da yasa yawanci mata ba sa shiga cikin sha'anin siyasa na daya rashin samun goyon baya wurin mazan mu cewa muka samu wani matsayi mun rena su da sauransu na biyu kuma rashin samun goyon baya gurin ɗan uwan mu mata zaka ga mata wurin biyu sun tsaya she kaga an zabi maza an bar mata wannan duka yana kawo mana rauni na uku kuma mata suka shiga cikin sha'anin siyasa ana nuna mana bambanci kuma yakan samu damuwa kwarai da gaske
Dr. Nasiba Tahir ta Jami'ar Islamiyya dake Ghana mata ce matsalolin da ke hana mata shiga zabe a Ghana sun yawa ne ga sanar rabarba
akwai matan da suka kware da za su ke da iko za su iya su yi takara amma saboda kyama da wasu bottleneck challenges kamar rashin isasshen arziki don politics da kudi ake yin da shi wasu kuma mazan su ba za su ba da dama matan su yi politics ko da komai yanda suke da karfi mata suka shiga politics ana aibata su ana kiran su da wasu nan da maza mu suka shiga politics ba kira su da wannan sunan saboda wannan zage-zage da mu na ta mata she bari wasu ma koda suna so su fito su yi takara ba su so su zo
tunda dai wasu yan gaza ganin Ghana suka gaya wa duniya cewa a gaskiya suna ganin harkar hukumar zaben Ghana akwai su abubuwan da suke ganin sai dai kawai a lallaba
menene Alhaji Mansur na Accra Ghana hukumar zabe kan gaskiya mu sai dai da Allah yi saboda mun riga mun karaya wani ta kira sakamakon su uku sannan aka zo aka dai san zaman lafiya aka zauna aka tafi yau magana yau daban na gobe daban kaga abin malam sai a hankali sai dai Allah dai ya gyara
sunana Lukman Isa Ghana Accra ina ganin matan ta iya tsaya ta yi because so far na gan tana engagement with political parties tana dokan ra'ayi kuma suna aiki da shi
sunana Adama hukumar zabe su iya su zartar da abin daidai wa daidai abin da ke ciki in sun yarda ba su yarda ba wannan sannu sha a sake da yanda na gani kenan
Muhammad Siraj abin da na gani game da zabin ga an yi shi lafiya kuma ba an yi shi lafiya saboda ita electoral commission ta ji ta goyi bayan kungiya daya da yake su suka zabi ta alhalin ba haka mun yake ba amma mu muna fatan Allah ya sa a yi shi lafiya kare lafiya
ni ne Malam Haruna Baku daga Accra Ghana gaskiya abin da ke tafiya so dewa kaka yi shakku domin ko ya kake ba ka samu kanka 100% amma na yi imani wannan zabe ya tafi yanda ya kamata
sai da kuma duk da wannan tantama da ta baba yan takarar shugaban kasar Ghana sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaben gobe asabar lafiya har ma an ji dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar MPP mai mulki Alhaji Mahmud Bawumia na cewa lafiya kalau za a gama zaben kasar babu wata kwaba
as we head into the December 2024 polls the ninth presidential election in Ghana
yayin da muke tsarkaran zaben watan Disamba na 2024 zaben shugaban kasa karo na 9 a Ghana ina da tabbacin sakamako Ghana za ta yi nasara kuma zaman lafiya za ta tabbata mun taba yi a baya kuma za mu sake tabbatar da Ghana a matsayin kyakkyawan misalin demokradiya mai dorewa fata na da jam'iyyar NPC shine mu kammala wannan zabe a matsayin al'umma daya muna fatan duk bangarori za su dauki wasu matakai masu kyau don kiyaye haɗin kai zaman lafiya da lumana a ƙasar na yi alƙawari da zuciya daya don aiki bisa ka'ida tare da haɗa kai da kowa don ganin an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ina mai cike da fatan dukkanmu shugabanni da mabiyanmu za mu yi aiki da yarjejeniyar zaman lafiya
shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC Mr. John Dramani Mahama cewa yake duk da rattaba hannu akan yarjejeniyar gidauniyar zaman lafiyar ba za a samu abin da ake nema ba sai an kaurecewa dukkanin wata shababa.
It is all well and good for us to commit to peace and recite beautiful platitudes. All the efforts at building peace before, during and after the 2024 elections would come to naught.
Yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu mu jajirce zuwa ga zaman lafiya da furta kyawawan kalamai sai dai duk kokarin da ake na samun da zaman lafiya kafin zabe lokacin zabe da kuma bayan zaben 2024 ba zai tasiri ba idan har rashin yarda da rashin gaskiya ya ci gaba da faruwa rashin amincewa yana tasowa ne a lokacin da aka samu sabani tsakanin kalamai da kuma aikatawa lallai muna da dalilin damuwa ga sanya hannu kan wannan yarjejeniyar duk da cewa an yi hakan ne da kyakkyawar niyya ba zai tasiri ba idan masu ruwa da tsaki da gwamnati ba su tabbatar da zaman lafiya ba a zahiri dukkan mu ne alƙawarin samar da zaman lafiya a lokacin wannan zabi hada kai don samar da yanayi mai kyau da za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana haƙƙi ne a kanmu na 'ya'yanmu da zuriyarmu masu zuwa da mu kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali da muke morewa a wannan ƙasa na tsawon lokaci.
Sai dai kuma tuni ta shugabar hukumar zaben Ghana Rajan Mensah ta tabbatar da cewa kullayar jejjeniyar yin zaben Ghanar lafiyar ta zo a kan gaba.
The signing of the peace pact marks an important building block in our nation's development.
Sa hannu kan wannan yarjejeniyar zaman lafiyar alama ce mai muhimmanci da ci gaban al'ummarmu. Alama ce bayyananniya da ke nunawa duk magoya baya da 'yan takarar shugaban ƙasa cewa sukin mantu wajen tabbatar da cewa Ghana ta ci gaba da kasancewa cikin aminci kafin lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Hakan kuma yana nuna cewa 'yan takarar shugaban ƙasan sun sanya Ghana a gaba kafin bukatunsu da burinsu. A madadin hukuma, ina farin cikin cewa mun aiwatar da batun zaman lafiya.
Kena cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke don ko kullun kwanan duniya cikin kwanakin nasu suke sharba domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 903 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne suke ta faman karba karba kuma mardin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Idris Abdullahi Bako da Ridwan Abbas na Ghana da suka gangara gangarar gangan do mana muliyoyin da har sai da shirin na manuniya ya so ya zuba ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sadama cikin wani sabon shirin na manuniya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara, yanzu kuma ga wannan sanarwar.
Allah ya yarda, ranar Asabar din nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba, miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki.
Kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana.
Saboda haka, ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku kuma sahihan bayanai na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaɓen wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka.
Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo duka a shafinmu na voahausa.com.
Sashin Hausa na VOA duniya
a tafin hannunku.
Masu sauraro, baki daya abinda ya sawwaka kina a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaitun wannan shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan marigayi pharmacist Dr. Caleb Mamman Kyari, tsohon Director of Pharmaceutical Sciences na asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke jihar Gombe. Za a yi addu'ar jana'izarsa da karfe 10 na safiyar yau Juma'a a majami'ar Equa Good News GRA Gombe. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana, amen. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawai wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.